Jim kadan bayan da wasikar tsohon shugaban Najeriya kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka kafa kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin nahiyar Afirka wato ECOWAS General Yakubu Gowon mai ritaya kara da ko ina a kafafen yada labarai ne masana'a fannin tsaro diplomasiya ƙasa da ƙasa masu fashin baki akan siyasa suka yi ta bayyana mabambantan ra'ayoyi akan tasirin wasikar ko aka santa mai sharhi akan siyasa da diplomasiyar ƙasa da ƙasa Malam Baba Yusuf ya ce wasikar ta zo a makare
wannan wasika da tsohon shugaban Najeriya General Yakubu Gowon mai ritaya rubuta ni anawa ganin ta zo a makare kuma ba za ta yi wani tasiri ba saboda shugabannin ECOWAS din a ƙarƙashin shugabancin shugaban ƙasar Najeriya Alhaji Bola Ahmed Tinubu tun farko sun lalata shirin kuma sun tunzura waɗannan sojoji da suka kwace mulki a Niger da Burkina Faso da Mali har ma da ƙasar Guinea Conakry sannan kuma ECOWAS ta lalata hanyoyin diplomasiya ta ɗaukan wasu matakai na rufe hanyoyin shige da fice na shiga ƙasashen misali kamar Niger da katse wutar lantarki da Najeriya take ba wa Niger da kuma saka waɗannan ƙasashe takunkumai da za su saka tattalin arziki da kuma al'ummar waɗannan ƙasashe a cikin wahalhalu sannan kuma dalilin waɗannan matakan tunzurawa ne yasa waɗannan sojoji suka kulla harkar dangantaka mai ƙarfi da haɗin kai a tsakanin su da ƙasar Russia
a wani bangare kuma ƙwararre a fannin tsaro da diplomasiyar ƙasa da ƙasa Malam Kadir Adamu ya bayyana cewa jaddada muhimmancin rayuwa da walwalar dan adam da zanar gowani yayi zai iya taimakawa
muhimmin abu dai wanda zan ƙara jaddadawa bisa ga wasikar da shi tsohon shugaban ƙasar Najeriya General Gowon ya rubuta ma shugabannin ƙasashe shine inda ya jaddada muhimmancin rai da walwala na dan adam dukkan abin da ake yi da shugabancin da nema da gasunan dai duka saboda dan adam ne ake yi da walwalansa to kiran da zan yi masu waɗannan shugabanni a wannan yanayi da ake ciki babu ɗaya daga cikinsu da zai amfana su ƙasashen nan uku mun ji kokensu to amma ina son in jaddada musu abin da ya jawo wannan matsalar har ta kai yanzu shine rashin fitar da jadawali na tsari wanda zai mayar da ƙasashen su cikakken mulki da yanci in ma za a kira shi demokrasiya in ma za a kira shi menene amma dai su fitar da jadawali wanda zai nuna ma ƙasashe ba wai sun anshi mulkin nan bane saboda dalilan kawunan su yawancin su in kika diba ababe guda uku waɗanda suka ambata wanda dalilin sa ne suka anshi mulkin to har yanzu dai babu cigaba a ababen nan guda uku a wani bangaren ma hasashen da muka yi bisa ga binciken mu na tsaro abin ƙarin mu nan zai
shin ko wasikar ta General Gowon ta fara isa ga waɗanda ya kamata su samu mun ji ta bakin wata matashiya ƴar jamhuriyar Niger
assalamu alaikum rahmatullah sunana Saudatu Abubakar Kabir to al'umma Niger dai suna maraba da wannan budaddiyar wasika da tsohon shugaban ƙasar Najeriya Yakubu Gowon yayi zuwa ga ECOWAS ko mu ce masu ruwa da tsaki kan ECOWAS saboda babu fatan da ƴan Niger suke da shi a halin yanzu kamar cewa a bude musu ƙasashen da suke makwabtaka da su gabanin tunkarowar wata mai albarka watan Ramadan shugaban ƙasar Niger ma General Tani kiransa da yayi zuwa ga waɗannan kungiyoyi da su bude iyakokin da suke da alaka da ita wannan kungiya ta ECOWAS gabanin watan Ramadan a matsayina na ƴan jamhuriyar Niger kuma wanda suke tare da al'umma muna fatan cewa su shugabannin ECOWAS most especially shi shugaban Nigeria Bola Ahmed Tinubu wanda shine shugaban ECOWAS da ya duba halin da al'umma suke ciki
shi dai sulhu baya yiwa sai da tattaunawa a yadda tun farkon rikicin masharhanta ke ta bada shawarwarin zama a teburin sulhu kafin abubuwa su gama damulewa gaba daya Halima Abdulrauf Murya Amurka daga Abuja Najeriya